abana wewe na jalo au fono rulala jalo me abana wewe na ushie abazale beko funda wena zengane seze kale swaita la wena ey ey wena ubunga diabu peli watu labakali pile nana monta basa kala bayago kwela wena 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 watu manjo pezu wato ye Patini wena jalo behamba na wewe na jalo au fono rulala jalo behamba na wewe na ushie abazale beko funda wena zengane seze kale swaindala wena ey wena ubumnandi abupheli wahlula bakhaliphile nanamuhla basakhala bayokokwela wena bayokokwela wena bayokokwela wena bayokokwela wena watu manje pezu wato ye da 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 da